da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC.
To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Shirin yau da gobe yana tabo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. Kama daga zamantakewar su, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke. Kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau Talata, shirin yau da gobe zai leƙa Ghana tare da wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Sauraron mu barkamu da wannan lokaci. Ni ta ku Hawwa Abdulkarim yau kwaniya ce. Zan ci gaba da gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra Ghana. To shirin namu ma zai fara da jin ra'ayoyin matasa akan kwalliyar zamani, sannan mu shiga shagon Hajiya House mai gyaran jikin mata. Daga nan mu ji dan gargadi da wata mai sayar da mayuka za ta yi wa 'yan mata. Bayan haka kuma za mu gayyato Malam Musa Kedankwa mai hasashe kan siyasa da kasuwanci. Mu kawo karshen shirin da tasiri da Hajiya Fatima binta Rasulu ta yi a rayuwar mata.
In rabuwa da duniya sai dole. Mai hushi da duniya wawa ne. Ya Allah, fitar musulmi kunya. Injina duje mai kiɗa mai wakan nan.
Wasu matasa sun bayyana ra'ayinsu akan kwalliyar zamani kamar yadda za ku ji.
Ni ne naku Prince Musa Yusuf Dantankwa, kunya ku kira ni kuma PMY for short. Ni gaskiya ni ina son kyau sosai, ina son kwalliya sosai, ina son abu mai kyau sosai sosai fa. Da ina son matana da kwalliya kullum na ganta duka ta yi kwalliya tana look good na so. Amma permanent tattoo kan gida idonta da shi ne wannan ban su domin matana ta yi kyau ta yi mini kyau. Don ni ne saurayinta in ta yi kyau ta yi mini kyau amma kata in kar kyaunta kuma burgi wani namiji daban kin ga wannan ya kawo matsala kenan mini sani dai mata na permanently dai ta look good ta gyara kanta ta fita sara ta shiga ado ta yi komai da ke duka ta yi wani amma duka kan anya ma daidaiciya na musulunci.
Sunana Jamila Umar. Batun makeups da yazo yanzu ga da lipo da wayansu beauty surgeries da ake yi da mata da ni dai na prefer in yi makeup kap in sai bukata nan da nake da shi inda aiki ne zani inda aure ne zani ko dai menene dai na prefer na yi makeup don wayan ga surgeries da ake yi kan baki kan kuma tu kan eyelashes eyebrows nan duka ba mu san side effects din shi ba ko da akwai wayan da suka yi shi dai da ba mu ji kaman suna complain oh gashi nan gashi amma ba mu san nan zuwa 10 years time nan zuwa 15 years time ya za su zama wayan ga side effects wayan ga da suke yin ya za su kare ya za a gama da shi ba mu sani ba isa ni dai abinda zan faɗi ma yan waye na mata ne ko in dai suna so su yi kyau akwai nice makeup da ake yi da mata kwalliya da mata ke yin da in dai suka fita aka gansu masha Allah.
Don Abdullahi to gaskiya dai iyaye mu da kakanni mu phones din suka yi muka san su da shi to yanzu duniya ya waye yanzu makeups wani sa wig wani plastic surgery da wani sa gashin ido to gaskiya dai phones nan da yafi don iyaye mu da kansu na yabin su gida da kakanni suna bin su gida kafin su je wurin aure ne ko wurin buki ne amma yanzu makeups ya zo da wani plastic surgery da wani PSC da wani gashin ido wannan kuma to gaskiya ina gyara su wani wuri kuma to
sunana Adamu Hussein to magana game da kwalliya ko shafe-shafe na fuska yanzu dai ba kaman yanda yake da bane a da abun nan ya dan wani sauki amma yanzu an ci gaba da she ki ga abun nan ke mu yayin muke kira we English wani pencil ne baki haka ake ja da baya da ido na an gama a shafa wani powder ana ce pumpkin fuska amma yanzu ba yin shi haka yanzu dai ana bake fuska nan ne malan shi ana gasa fuska nan ne da powder da menene akwai gashin ido akwai abun da yake sa kan ido akwai kare daban to kwaliya dai abu mai kyau ne wuri na amma in abun yayi yawa ne abun bai da kyau ya kamata a duba a sassauta yanda yake kwaliyar nan kuma ba wai ko da yaushe kamata a ce mace ko mutum na kwaliya ba wai shi dole me shi yasa powder fuska ba me shi yayi sa wani jambaki dai dan kadan wani dan kwalli dai haka kadan dai ya da fito da me shi dai yin su me shi ya ta alfahari da kanshi
kariya ba ta za a murya lalle gaskiya dokin garbe murya America
to yanzu za mu shiga wani shagon da ake gyaran jiki domin mu tattauna da malamar Hafsa wato Hajiya Slow Beauty Palo
rabuwa da duniya sai dole
Bayo mun shigo cikin shagon da ake yi wa mata ado muna tare da wato shugaban wannan Hajiya barka
kade ya kici alhamdulillah ya kima
muna lafiya yanzu duniya ya zo duniyan ado abubuwan masha min bayani
gaskiya
ya yi yanki farko ku
oh sunana Hafsa amma dai sunan da kowa ke kira na ne Hajiya Slow na ganga muna massages muna facial na da ke yake yi fuskan ke kyau kina da pimples dai wa fuskan ki mun ya mu yi miki treatment pimples na ya rage ya wuce to kina yanzu duniyan da muke cikin ganga take son kai so fara kai so ko yanzu mata ido ya zo ba kaman lokacin 1990
din da wani ya samu kakan yin
ya samu 40 years kanin kuma ya yi so fara yanzu kana ga mace ta samu 50 years ma ba ka gane kaman ta samu
shekara 50
exactly because ya ce mace dai ki
gyara jikinki
exactly ki gyara jikinki ba su massages ɗin ga kuma ba su they don't know the importance of massages
ba kina nufi wasu ba su san abin da ake kira massage wato ka zo ka zauna a maka tausa
gaskiya
a taushe jikinka a gyaggyara a mummotsa ko ina
gaskiya
ba su san amfanin shi ba
kuma massage ɗin ga yana da
benefit ba mu amfanin shi
kana da benefit da yawa idan kina ta yi massage ba ki samu stroke yes idan kana ta samu massage din wani stress ka zama mace yara na damun shi like yara na damun ta kada mai magana ma ta yi fushi stress
gajiya ne da wahala
zai ci with stress massage is not something
mace ta ne ake yin shi za ka zo ka kwanta
eh nan ganga muna da different types of massages da muke muna da wani massage na fresh deep tissue shi deep tissue na idan kana da pains
ciwon gabobin jikinka
ka zo mun tambaye ka ina ka taimaka ciwo she mu yi aiki wurin nan we work on that side for you
wannan wurin da ke ciwon za a zamna a yi aiki a motsa a taushe
wurin for 1 hour fika duba massage da muke yi muna fara from karkashin kafanka to cikin mutum organs mun gan da ke cikin mu kidneys heart liver
duk wani abubuwan da ke cikin ciki yana
karkashin suna da connection karkashin kafa kina da menstrual pain amma ki zaki massage kai menstrual pain ya
gudu
exactly so muna ganga muna medical massages professional massages muke yi nan ga
da yadda physiotherapy
physiotherapy nan kin ga kamar wani ya samu stroke kan ga movement din jijiyoyin nan bai yi move sai an ce ma mai shi yaje yayi ya kai physiotherapy a tajjan
motsa jiki
shi a tajjan jikin ne so veins nan jijiyoyin nan ya fara aiki lata nan ganga muna deep tissue nan sannan swedish massage nan dai shi dai ko ba wai maybe kana da pain ko wani abu jikin ki ba but maybe ka
king da ji kina da aiki kin mata yanzu ana zuwa shago a zuwa duba yara a duba miji
exactly
idan ka gaji
kawai sai ka taso uwar gida ka zo nan a ta kaushe
ki. Exactly. Yamma yanzu kin ga yanzu budai da annawan nan su annawa su ba su wasa.
Da like
su wasa wannan yaje book massage ba matan shi. Yaje book massage ba mamman shi. Yaje book massage da Christmas din da muka shiga da massage duka. Wani yazo zai book mamman shi zai book ma auntie shi. Oh ta gaji mutane mun nan ba su sani ba. But wannan da zaka yi guda ka ba wani to me shi ya ta zuwa exactly because me shi yayi na yana gani different ko kuma da ke massage shi da kuma wannan ran ma kwanan shi ma yayi
daban ne to yanzu mun bangaren fuska na ga ana gyara wani giran ido aka da zai ke
eh mata yanzu nan da yawa ba su ya suna yin pencil ko wani lokaci
a ta dauki pencil ai gire ido da
kuma makeup ko wani kuma bane yo yanzu kin san even makeup ma da ake yin shi da da pons yanzu ba yi makeup da pons kuma yanzu makeup da ake yin na different ga sa maka concealer sa maka wasa ba bi ta yanda ake yin makeup yanzu ake draw brows na brows na yayi fine na gire ido ne fine aka muke yin don masu aiki bangs masu aiki manyan mutane masu like back to the time ko wanda safi be she ta fina draw ido shi to the local ci don wani ya tashi a suba 5 za shi merance yake zuwa gida ko take zuwa gida so where would the person get the time that the she dey do ke na draw pencil kuma machine at all the time they look good they look nice kuma gida ido nga kika jara shi be ni ya ki sa pencil be ni ya ki sa pencil wey dey ma take ki sa makeup that's the first thing
like
kuma wannan da kika yi na shekara uku yana ido nki kin kwana kin wanka kin menene yana wuyan bai sharewa to ina so mutane su san kamar wangan na wanga ba tatu bane mun san tatu haram ne cikin
musulunci
islam wanga ba tatu
dan shi tambaya bambancin shi da tatu
kin ga da nan tatu nan da ake yi na meshin yanzu mutane da wannan zo suna so su share ma bai sharuwa kuma yanzu wannan style ya wuce wannan style ya wuce
da iyayen mu shi a rubuta sunan mai shi kan
hannunshi
yace hannunshi wannan ya wuce
idin gidan ido dinga mampo ma da muke yin da sha na tatu shi amma tatu nan da suke yin nan kin san ya da kin san da ke draw gidan ido dan nan ba aka ce yin yanzu ba eta wangan na yana da good because ko wani lokaci kina so ki take style na makin ya ki take don by 3 years ya fit by 3 years ya
shine
ya shine exactly by 3 years ya shine kuma irin wannan man na wanda da suke da dry skin wanda skin shi ke da dry yana yankai
shi wanda fatan jikin shi ya bushe
yana yankai mai shi 3 years but idan skin in kina da oily skin dike da shi 1 year to 1.5 year ya fi
to wala ma amsa
na
bari mu daka ta nan in ya so sabon sati she mu ci gaba da tattaunawa
so
yanzu kuma mun ji shawaran da wata hajiya Hafsan kuma wato ta Hala Cosmetic kuma za ta ba wa ƴan mata kan yadda ya kamata su shafa mai
iyayenmu na da mu yaran yanzu muna cewa kaman fahimtar mu daban fahimtar su daban ko yaran yanzu da yawa da su fahimtar su da fahimtar na iyayenmu da duka guda ne me yasa nake fadi haka nan amma sai na mai sadda mai wanda nake yawan fira da most mata na understand kaman mata da yawa ba su da fahimtar shafan mai mata da yawa yana yi musu kaman mai da zai sa ta fari within 3 days ko bakwai gudan nan sai ta maintain wannan fari inji wa fari jini ne dama in hasalin kiki ba fara bane an haife kiki ba fara bane fatan kin nan bai ba fari bane mai ne ya baki fari kuma fari da mai ya bakin nan muna da different types of fari muna da fari wanda nan ma Abidjan zai baki which is hydroquinone da ko ki bar shi ko kar ki bar shi shi ya zo ya barki sannan muna da fari da mercury zai ya baki yana da dangerous kamar hydroquinone nan no da ko ki bar shi ko kar ki bar shi shi ya zo ya baki ya barki sannan kuma muna da fari na wanda yake take time yake zuwa wannan nan in kin bari tsakanin ukun nan su duka suna da nasu kin ga fari da ke zuwa in 3 days in 7 days zaki yake gan kamar da mawa kina girman nan kina samun fari dot 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 kan kafanki fatan ki ya fara gajiya. 2 in kin fita rana ko kuwa in kin shiga zafi ko kuwa in kin gaji kin yi stress zaki gan kamar wani abu jini dot ya fado jikinki yana iya happen any part of your body some most of the time yana iya ya faruwa wurin wuya body kina ga ya miki kamar slow down wanda ta shafa mai tai fari mai na ya baki fari amma irin mai na mai karfin nan bai baki uniform color ajiya my sister bai baki uniform fari o ba alfahari niki ba I'm talking from experience ko ki fara ne eh kina son ki kara tone ko kina son jikin yayi smooth yayi flawless yishi sanu a hankalin ba ka ba ki zo kina neman farin nan baki samu in kina son ki fari ki samu mai da zaki use har karshe ki gan kaman yanzu kala na ya faro yana peak yana zuwa kaki sai mai tun bai kai 1 month ba quality skincare ma yana da expensive wanda ke da expensive ma yana iya taking ki 8 months 9 months ki gan kaman ki fara samun uniform skin she kina son ki sai mai na 35 ki so mai na ko nawa ma kika sai shi price na idan sai mata I think she yake da mata because ingredients chicken skin care she is the most important thing but price and number so whatever ta tana shafa mai na 15 million which is Samira she kina shafa fair lady which be kai kwata be ba other 150 other 130 ko nawa ko kina shafa smooth diamond ko kina shafa diamond glow na UCC kin gane wallahi ki samu perfect skin kifi wanda take shafa Samira nan esa the ingredients skincare shine the most important thing wani nanan yana mata kaman skincare dake da sada 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 shine quality amma wanda take use mai kaman na 150, 250, 350, 300 nan wannan ba quality bane an kuma da mai nan ya kare na how long did it take you to restock kuma da ya kare na what feedback your skin care react akwai wasu mai kika shafa sun suka kare in baki restock within 7 days but kina feel itchiness of your skin kinta feel itchiness fuskan ki yana dinga miki kakai wannan mai nan ki very careful in ba ka ba yazo ya bata miki skin an kirka shave duka kina samun razor bones I'll keep on talking about my black soap because black soap now have been approved by FDA an kina son ki so ki sai mai wuri na in ban gan fuskan ki ba ban baki mai an kina so in baki mai in ban gan kalan jikin ki ba kin miki hannun ki kinyanka ki miki kafan ki kinyanka she ki send mini please fuskan ki da wuyan ki in gani ko kuwa ki doki lore ki zo la pass new boytown high tension ki ce in ban gan ki ba ban baki mai nagode
dan America da masu sauraren America gaba ɗaya duniya masu sauraren muryan America gaba ɗaya duniya aka umar na doce na gaishe ku in rabuwa da duniya sai dole mai hushi da duniya wawa ne Musulmi kunya injina doje mai kida mai wakanna
da wannan zamu shigar da tattaunawar mu da Malam Musa ke Dankwa shugaban Global Info Analytics mai sharhi da bincike kan siyasa da kasuwanci
ya Allah bidar musulmi kunya in rabuwa da duniya sai dole
barka da barkanka da shigowa wannan shirin
barka ka dai
Allah zan suka gabatar min da ka
sunana Musa Dankwa ni ne CEO Global Info Analytics wannan Global Info company ne da suke shanin bincike da shanin siyasa da tijariya sannan kuma da kasuwanci da sayar da sayarwa
to zaka dan ba mu takaitacciyar tarihin ka
tarihi dai ni yaro zango ne zangon Madina haifuwan koko amma iyayena wa ta fito a cikin abuwa kwa babana kuma ya fito a Predi daga Eastern Region nan amma tashi wanzan gon Madina nayi
na kai karatu na kazo har aka kai wannan sana'ar
na farko nayi karatu daga makarantan Najahiya na Madina Zango sa'an nan naje Albert Academy cikin Madina kuma naje Accra Polytechnic from wurin naje Denmark Aarhus School of Business sannan naje South Bank University daga London da Oxford Brookes University daga Oxford.
So bayan wannan da aka zo gida sai me aka sa aka?
Am da nazo gida she na sara company vacancy DWA risk 2010 sannan 2019 she na set up Global Info Analytics.
Ya zai hadin bamu yanda wannan yanda aka fara wannan sana'a aka kai wannan lokacin?
Mun fara shi shekara 2019 kadan kadan muka fara sai muka yi farkon bincike mu na shanin zabe July 2020. Sannan muka kare na biyu cikin December 2020 as well. Muka yi bayani da zebura kaman ilgoda kaman shugaban kasa Akufo-Addo zai ce nasara cikin wannan zaben. Bayan mun kare wannan sai muka huta kadan zuwa shekara 2022 sannan muka fara sabon post na muke yi ga har muka inda muka kai ga.
Da iyali da aure da ƴaƴa?
Ina da mata da diya suna London zuwa kan.
Kan sana'ar akwai wani kalubale da aka fuskanta da?
Mun samu matsala kadan da ya ba mai yawa ba mun keep within our budget and within our plan. Na farko dai maybe arzikin da ta tara kaji shi kan ya shiga cikin shanin tijariyan. Alhamdulillah shekaran da ya wuce mun samu wani babban company da makan shi Diageo ba mu aiki wa muka samu walwale a cikin shanin tattalin arzikin mu.
Me yasa ku kai daban wurin in ana sharhin kan siyasa? Menene kai wannan zaben da aka yi na wannan shekarar ma na da duk abin da ku fadi hakan yazo. Me ya kawo wannan?
Na farko shi ne yin gaskiya da kin kowane aikin kai gaskiya gaskiyan ya nuna kaman aikin ka aikin bi kwarai ne sannan kuma methodology hanyar da ake bin ake yi bincike bai kamata ka compromise ba kai shi yanda ya kamata in kai biyun ga duka insha Allah wa aikin ka ya je gaba in ka je an ce wai eh ka fadi eh in bi ne bi da zai mata ko uwanka da ta lose ta makin lose baban ganin ta lose ji baba ka lose sabba kai ka je ka gan fari ka ce ubaki ka gan baka ka ce fari kai wannan zabin ya tona sai
ka idan ana mutum bincike ko sharhi kan lamarin siyasa ka ce da kasuwanci wani abu kai ya ka fito ka taba fadi da jama'a suka samu karuwa kai kuma abin haka ya tabbata zakai ta tuna tun daga bangaren kasuwanci da siyasa
na kasuwancin nan ba mu yin ba jama'a muna yin ba companies sab company bai da fadi abin da muka gani
ina fahimce ka kuna yi kamfanonin kasuwanci hasashe ku musu sharhi ku yi bincike kan lamarin inda suka fada inda suka tashi
haka yake wannan nan ba mai muwaje fili asirin mutane ne banda wannan akwai wannan kin shanin banking garin mu duba wani banking ne ke da shawa garin muna currency banking health brand service muna shi ko mota shida wanda kamar da Barclays bank ko bank kaza ke cin gaba cikin shanin kasuwancin banking sector garin wannan muna ba jama'a labari san wani bank ke kare banda wannan wanda muke duka is private
a sashe da kai ko kuma in ci shari da kai kan lamarin siyasa wanne ne ya shahara wanne ne ya ba wa mutane mamaki aka ce lalle kan dama abin da ku fadi ya fa
Domi Kobinya
to mazabar Domi Kobinya
ba wanda ya samani kaman NDC ya yake wannan kujerar
saboda
in ka duba bambancin tsakanin MPP da NDC gurin zabin aka yi wanda ya wuce MPP sun samu margin of 24,000
24,000
ba wanda ya samani kaman ba kujerar ya fita hannun su amma mun fara jama'a kaman ba mun fara jama'a kaman wannan kujerar ya fita hannun MPP ba su yadda ba
Allah gode yanzu zo bangaren tasiri
Ya Allah bidar muslimi kunya Ya rabuwa da duniya sai dole
Yanzu kuma muna tare da malama Fatima bintu Rasul inda zamu ji tasiri da tayi a rayuwar mu
Gidan radio America
Assalamu alaikum aja barkamu da dawowa yanzu mun zo bangaren da zaki bayyana mana irin tasirin da kika yi wa al'umma Hajiya Fatiko
Fatima binta Rasul ni single mother ne
so single mother wato uwar da ba miji tana rike da ƴaƴan da take duba ƴaƴanta
haka so na ga mace haka nan ina tausaya mata sosai mostly ina taimaka mamatan da suka zama na single parents da watakila suka bar yayan su a bayan gida a Ghana da ba su yaron na gida amma ba kulawa maybe mun shina son ta kawo yaron ta turai aka nayin taimaki mai shi mun nemi anya mai kyau yaron ya zo yayin ta ta zo ta iske yaro zai iske uwan shi
kini da yawa
sosai
kamar da dino
bayan sa a yaya ma sosai sosai
ne mu kama mata da yawa yaran
sosai 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 sosai
sun tafi jamu
sosai hanya inda ya zo kan hanyar lamarin tafiya ina da hanyar na taimaka muta ba da iko na ba
da iko
so Allah haka ne domin ni ma baya shi yara na biyu na gida wayan su suka taimake ni suka kawo yaran suka iske ni a Germany so from then shin na gan kama ya kamata
kin tafiri kan rayuwar misali kan ilimin mata kin san dai mutum aka ce yana turai kira kudin makaranta kin yi wannan
muna yin amma ba da yawa ba yanzu haka sometimes non donation na it comes from my pocket or my team's pocket ba mu samu ba mu bin donors sosai mu da kanmu muke kokarin mu
kafin ki kafa wannan kin yi wannan tasiri kin san kafin ki kafa wannan lokacin
eh nice sosai akwai wadan su ma da ma na bude musu provision stores tuka ina yin taimaka wata ta ce ina da container ba kudi ina son sa kaya wata kila ina son je hanya ina yin gwargwadonawa don na san ba sauki ba ne inda na pass through a lot
so sai mace na cikin wahala take
ta tambaye ni ina tanyanta inda ko da ma bai kai adadin da take tambaya ba I try to help kin taimako mata shi kuma yana cikin abin da yasa ya push na na create wanga foundation FBR foundation which is Fatimatu Binta Rasul foundation
shi me ne kin shi ma kin yi tasiri cikin rayuwar mata
eh mun yi sosai in ya kai lokacin azumi da sallah muna taimakon su beginning mun fara da 30 people
mutane
30 she the next year the next year sabon shekaran shi muka fara da 50 wancan shekara muka yi 100 ina hope kamar this year insha Allah mun yi mafi da eh mun yi
mafi da 100 da aka yi
wancan haka nan ne haka nan
ne ne kuke ma mata
mata muna sai musu zanni musa kudi envelope mu kara shinkafa da kaji mu ba su
kuna sai zanni
ya
ku kara kudi sai shinkafa sai
kaza
kuma kowace
mace ya so su musu yi sallah da shi
ko wani da ya kawo kara wurin ki kika yi kika solve problem shi ta magana ta aure zamantakewa al'umma safan tattalin al'umma
sosai da yawa da she na da time so she na yi wannan program akan TikTok live na je live mutane na ka ba mata ka da maza muslim maza na kawo maganan su sosai so na shishirya aure da yaso da ya rabu na try best na akalla na yin ce uku na gyara aure uku
yanzu ke tasirin da wani cikin a rayuwarki mutane sun tasiri a rayuwarki
sosai
akon karin bayani da zaki ko gargadi
karshen magana na ne ina son jama'a su notice foundation wannan yanzu haka because sai muna coded ba san mu ba so this is the first time da nake grant interview on the foundation saboda ina so mu bayyana da kanmu yanzu haka muna so mu push shi a kowaki da problem in dai ya kawo ka gan kaman wan mu ya mu taimake shi muna kama mai watakila wani na kwance hospital bai da lafiya na kawo mana receipt magani muna taimako amma musli she burin mu ne muka concentrate kan Ramadan da layya amma yanzu muna so mu improve muna da more plans ahead later muna so mu duba inda ya possible mu shiga prisons kuma akwai plans mu taimaka ma mata domin ji mata wurin na kun suna wahala
da wannan tattaunawar malama Fatima Binta Rasul ne zamu kawo karshen wannan shirin ni da na gabatar ni ce ta Kawawa Abdulkarim Yakwani nake cewa ku kasance da shirin a koda yaushe
masu sauraron mu a nan kuma muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin tare da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗansa Julie Leathers Gresham ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya I'm not that kid.
Shining.